Lugs. Okay. Classic. A little of ya. Let's start. If you let me be your manager. Can I book at your manager? Because you are very special. Come on, let you not check the daraja. Manager. Mr. Manager. Baby, let me be your manager. Don't mention happiness. Come on, let you not check the daraja. Manager, tina bukata manager, yeah. Kake da fuska teenager, ada na ke da kyau, let me be your packager. Shari tell me say she love the way I manage. Classic, I will lie, ni na yan adawa damage. Ba irin ki daga only chat to body jam. Nobody can stop me shine, baby, only jam. Let check his lucky beanie, yawo and be popular. Sit you on the wall, perpendicular. She got the KV, I begin for girlfriend regular. Ko sai na ga ya miki da doyan vernacular. Yeah. Rich boy daga talaka, yanzu dubi duk abubuwan da na mallaka. Stacking up the paper, kuɗin mu ya ballaka. Amma ba yanki zai iya kai mutun ga halaka. Saboda haka, if you let me be your manager. Kina buƙatar manager. Because you are very special, kuma wallahi na ɗauke ki da daraja. Manager, Mr. Manager. Baby, let me be your manager. Domin kin haɗu ne, kuma wallahi na ɗauke ki da daraja.
Show you special kind of love, I wanna touch you special kind of touch, I'll take care of you, Aisha, Aisha,
yo, so, in no particular order. Duk abin da kike bukata ki order. Ko za ki fara da merinda da koda, amma kafin su kawo kuma ga kati ki loda, kiki loda. Roda. Signal ɗinki da ƙarfi kama shi ai sai da decoder. Okay, let me take you across the border. Fata da hankalinki, you can lean on my shoulder. Kisan arewa mafia da tactics. One take, ba ruwanmu da practice. The fact is, I've been watching you smile and I'm digging your style. What you say about this? Loving the way that kike ta participating. A hankali kina ta sa maza anticipating. You are top of the rating. I can't believe abin da nake gani da ido na, I must be hallucinating. If you let me be your manager. Kina buƙatar manager. Because you are very special, kuma wallahi na ɗauke ki da daraja. Manager, Mr. Manager. Baby, let me be your manager. Domin kin haɗu ne, kuma wallahi na ɗauke ki da daraja. Baby, let me be your manager. Kina buƙatar manager. You are very special, kuma wallahi na ɗauke ki da daraja. Manager, ku bata manager. Dan Allah ku bata manager. Very sexy, kuma wallahi na ɗauke ki da daraja.
God damn, I wanna show you special kind of love.